Total number of registered voters in Jigawa, 2,341,000.
Farfesa Armel Hamisu Bichike nan babban baturen zabe na jihar Jigawa yake bayyana sakamakon zaben shugaban kasa na jihar Jigawa a sharkwatar hukumar INEC da ke Dutse. Bayan bayyana jimlar mutanen da suka karɓi katin zabe a jihar, Farfesa Armel ya kuma sanar da adadin waɗanda aka tantance domin kada ƙuri'a. Kana daga bisani ya bayyana yawan ƙuri'un da ƴan takarar suka samu.
APC 421,390. PDP 386,587.
Yace jam'iyyar APC ta samu ƙuri'u 421,391, yayin da jam'iyyar PDP ta samu ƙuri'u 386,587. A kujerin ƴan majalisar dattawa a jihar ta Jigawa kuwa, jam'iyyar APC ta lashe kujeru biyu ne daga cikin guda uku, yayin da PDP ta samu nasara a kujera guda. A jihar Kano kuma an tattara sakamakon zaben ƙananan hukumomi 40 daga 44 na jihar ta Kano, kamar yadda bayanai daga cibiyar tattara sakamakon zabe da ke sharkwatar hukumar INEC suka nuna. Yanzu a lokacin hada wannan rahoto dai, sakamakon ƴan majalisar dattawa ya nuna cewa jam'iyyar APC ta yi nasara a mazabar Kano ta Arewa, yayin da ita kuma jam'iyyar NNPP ta yi galaba a mazabar ɗan majalisar dattawa ta Kano ta Kudu.
Wale Federal Presidential Election, Muhammad Garba Ibrahim of NNPP scored 40,281.
Farfesa Aliyu Suleiman Kantudu kenan yake bayyana Garba Muhammad Iso na jam'iyyar NNPP a matsayin wanda ya lashe kujerar ɗan majalisar tarayya daga mazabar Gwale. Wani abun ba sabon ba shine yadda sakamakon zaben na shekaran jiya Asabar ya kammala da wuri a mazabar karamar hukumar Nasarawa, wadda ta yi kaurin suna da sarkakken zabe. Har ma bayan karanta sakamakon zaben, jami'in zabe na majalisar dattawa a karamar hukumar ta Nasarawa, Farfesa Umar Sani ke cewa
an yi zabe a karamar hukumar Nasarawa da ke jihar Kano, Nigeria, cikin kwanciyar hankali. Masu zabe sun kada ƙuri'a cikin jin daɗi da kwanciyar hankali, kuma an kawo mana sakamako daga akwatuna da gundumomi mukumin shigar.
An samu tijiya daga watakila ejoji na jam'iyyu?
A gaskiya mun samu haɗin kansu, mun yi aiki lafiya lau da su.
Yanzu dai ana dakon sakamakon zabe na ɗan majalisar dattawan Kano ta tsakiya ya kammala, wadda alamu ke nuna cewa akwai yiwuwar hukumar zaben Najeriya za ta bayyana tsohon gwamnan Kano Sanata Ibrahim Shekaru a matsayin sanata mai wakiltar Kano ta tsakiya a majalisar dattawan Najeriya. Rahotanni sun ce hukumar zabe ta ce Sanata Ibrahim Shekaru na ci gaba da zama ɗan takarar NNPP ne, saboda lokacin da ya fice daga jam'iyyar an rufe shafin sauya ƴan takara bisa tanadin dokar zabe ta INEC. A hannu guda kuma har yanzu al'umma a birni da kewayen Kano ba su dawo sun ci gaba da harkokinsu na yau da kullum ba kamar yadda aka saba a daidai lokacin da suke dakon sakamakon zabe. La'akari da cewa kaɗan daga cikin 'yan kasuwa ne suka buɗe hada-hadar cinikayya tun bayan kammala zabe a shekaran jiya Asabar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.